kikeye koda suka kikeye ba zai sana kuje ba zo sani cikin su baye a gare ki na kara koye kaunar ki ta kara nauyi a jiki ba za a cire ba
ba abin kaina in ka biyo ni zanai ma barna lokaci na nake ba kaina wanda waye zaka tattauna ba abin kaina ka biyo ni zanai ma barna lokaci na nake ba kaina wanda waye zaka tattauna
kin sa tsoro nake yi sarawar sanyi nake yi har ma daki nake yi zo sani ciki halaye ba za na guje ki ba na san da ba kai ki ba ke ni na marata ba soyayya da ke bara ba
ba abin kaina in ka biyo ni zanai ma barna lokaci na nake ba kaina waye zaka tattauna ba abin kaina in ka biyo ni zanai ma barna lokaci na nake ba kaina wanda waye zaka tattauna
Never what you want come fake come so yeah the kind of what a fit take come better make you make a make a no come mistake come babu wani abu da zai sanin in soka kaga yarinya fara make you dole ka koka ka masa kona saban sanan ya maka duka get lost bana yi wa ka shikallan tsoka fu baka da konera a cikin ka
geje a shafina 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 zan kai ke gumma mina amina amina saurare dan uzurina uzurina Kece kalar sarina, sarina, sarina Ki sace zuciya, komai akan ki zai iya Saboda ke daya, na yarda zana sun kuya Ki yarda da ni, ki ballaka ni Wanda zan kurba, so ya daina sukana Na yi alƙawari, ba ni saki jiri Za ni kasance, ko da yaushe a sashin ki Sun kalla farko yanayin kina gane Idan kika zaman totawa abin jin daɗi ne Haba kyakkyawa habar san kowa In kika zaman totawa abin jin daɗi ne Duka maƙiya a karkume na ba'a Na take sa'a agun ƴar gata Agun ƴar gata 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 Ƴ